الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد وديا تتبت الله تبارك وتعالى بدكم ردن جنيه mamallakin kowa da komai gaba daya wanda ya saki kaddara haduwar mu a wannan yammaci na ranar Litinin 29 ga watan Juma'a akhira shekara ta 2433 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina wanda ya dace ma 21 ga watan 5 shekara ta 2012 takaitaccen lokaci ne wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na hadisi daga cikin wannan littafi mai albarka littafin da ake kiransa da suna Umdatul Ahkam na Sheikh Imam Abdul Ghani Ibn Abdul Wahid Ibn Ali Al-Maqdisi kafin darasi na yau ba laifi idan da ƴan tambayoyi suna iya gabata na'am alaikum salam wai dan uwa yake cewa menene hukuncin wani sabon salo da mafi yawa jama'a ta musulmi da take amfani da shi a yau kuma musamman masu hannu da shuni ko masu fada aji so da yawa zaka ga shi kadai ne zai yi abu sai ce mu muka yi kaza ko kuma zamu yi kaza yin amfani da irin wannan lafazi asalin shi dai shine halacci inna lillahi wa inna ilaihi wato shine kasancewar asali dangane da yin amfani da wannan lafazi shine halacci kai kadai kai abu kace mu muka yi kaza ko kuma zamu yi kaza amma idan ya kasance ta hanyar alfahari da nuna isa to wannan baya halatta wanda mafi yawan jama'a ku zaka gani dan nuna isa ne mutum zai ce mu muka yi kaza ko kuma mu zamu yi kaza lalle ubangiji tabaraka ta'ala yayi amfani da irin waɗannan lafuzza a cikin alqur'aninsa wanda shi kadai yayi abu sai ce amma mu muka yi kaza kamar yanzu idan ka dauki fadar sa afara aitum ma tumnun sai ce a antum takhluqunahu am nahnu al-khaliqun sai ce nahnu qaddarna bainakum al-mauta wa ma nahnu bimasbuki haka afara aitum ma taharisun sai ke cewa a antum tazra'una hu am nahnu zari'un to dan haka girma kwa sifa ne wanda take cancanta ga ubangiji tabaraka wa ta'ala kamar yanda yake cewa al-kibriya'u ridai wal 'azamatu rikwana izari al-kibriya'u ridai wal 'azamatu ridai girma ubangiji tabaraka wa ta'ala yace da shi ne yabe an gane ku al-kibriya uridai sai ce wala azmatu izari to dan haka kasancewar shi ubangiji tabaraka wataala yana da damar da zai yi amfani da wani amma mu ƴaƴan adam ta fuskar alfahari da nuna isa baya halatta mu yi amfani da irin wannan lafuzza kai kadai kai abu kace wai mu muka yi kaza ko kuma zamu yi kaza amma in dai ba ta fuskar alfahari da nuna isa to wannan sai mu bar shi a matsayin halacci bambanci a sama wai bambanci tsakanin famma da umma dukkan su dai gaba ɗayan su dai harfa ne. Ita umma iya abinda take fa'idantarwa a yaren Larabci shine at-tarahi, ma'ana jinjiri. Kamar zaka ce ja'a zaidun umma amru, amma idan ka ce famma shi kuma wannan ismul ishara ne lil ba'id, kamar yadda Ubangiji ta'ala yake cewa muba'in famma ani, famma ismul ishara ne, kamar ka ce can. An gane ku? Na'am. Wani misali ka ɗauki kayan mutum kuma ya ja baki ya kyale, idan ya ja baki ya kyale tamkar ya yarda ne. An gane ku? Amma in ba kasancewar hin ƙarfi ba ne ka nuna masa, idan hin ƙarfi ne ba yanda za a yi da kai ya ja bakinsa ya kyale, ta wannan zalunci ne sai ka yi aman abin da ka zalunce shi a gobe kiyama. Amma kasancewar tsakanina da kai akwai wani zumunci da wani abu wanda yake na abota da wani abu, ka zo ka ɗauki kaya na ban yi magana ba, to wannan tamkar na yarda na amince. Wai kana cikin tafiya guzuri ya yanke maka, sai wani kuka yi yarjejeniya da shi ya ce ba zai isar da kai ba zuwa inda kake, sai za ka ɗinka masa kuɗin mota su biyar. Misali ana kai mutum a jikka guda, ya ce maka sai dai a jikka biyar in ka yarda ka amince. Idan ka yarda ka amince wannan ba laifi kuma halakeci, saboda suhuri wata mu'amala ce wadda take tsakankanin bayi. Idan baka yarda ba sai ka ce masa a'a, sai ka yi jiran wata mota kuma in ta zo. Illa kasancewar shi kuma musulmi ba a buƙatar ya tsananta ma ɗan uwan shi musulmi akan duk wata mu'amala da za ta haɗa ka tsakanin ka da shi, domin kasancewar duk wani abu ana buƙatar ya zamanto a samu sauƙaƙawa game da mu, game da 'yan uwan musulmi. Darasi da ya gabata da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala, wato mun gama hadithin Amr ibn Yahya al-Mazini wanda ya rawaito daga mahaifinsa, wanda mahaifinsa ke cewa ya halarci Amr ibn Abi al-Hasan. Allah ya kara masa yadda. Shi Amr ibn Abi al-Hasan ya tambayi Abdullah ibn Zaid ibn Asim dangane da kaifiyar arwalla ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, me za a yi? Abdullah ibn Zaid ibn Asim, Allah ya kara masa yadda, kai tsaye sai ya sanya aka kawo masa ruwa a cikin wani koko. Kamar yadda bayani ya gabata, shi lafazin taur koko ne ake kira shi, amma galibi suna yin shi da fata, ma'ana na kirji wanda ake zuba ruwa da sauran kayan amfani a cikinsa. Shi ne ya ce fada'a bi taurin min mai, sai ya sanya aka kawo masa wani koko cike da ruwa. Fatawadda'a lahum wudu'ar rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, ya musu arwalla irin arwalla ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Allahu anan, an gane ku? Shi ne yace fatawadda'a lahum, ai fatawadda'a li ajali, saboda su ya musu arwalla irin arwalla ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Ni za a yi fa akfa'a ala yadayhi min at-tawr, sai ya karkato makayin ya zubo ruwa a kan hannayensa. Fa ghasala yadayhi thalathan, sannan sai ya wanke hannuwansa su uku. Wanda kamar yadda bayani ya gabata, shi wankin hannun shine a yaren Hausa ake ce masa wankin hannun makitsiya. An gane ko wanda za a hada hannuwan gaba daya a wanki. Wanda kasancewar wannan ku shine sunna tabbatacciya daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, hannuwan ake hadawa a wanki su uku. Ba hannun dama ba a wanke shi su uku, sannan na hagu a wanke su uku. Kamar yanda yake cikin littafin Iziya, sai dai mu ce Allah ya gafarta masa, da yake cewa wayagsiru kulla wahidatin ala hiddatiha salasan, sai kowane ɗayan hannun mutum zai wanke shi shi kadai su uku. Kenan dama in ka wanke su uku, na hagu ka wanke su uku, in an hada nawa kenan? Shida. Shi kuma anan me yace? Fa ghasala yadayhi salasan, ya wanke hannayensa gaba daya wato su uku. Thumma adkhala yadahu fi tawr, sannan sai ya shigar da hannunsa a cikin makayin. Anan muka ce zamu iya daukan darasi, bayan mutun ya wanke hannuwansa, to ya halatta ya dirmiya hannun a cikin makayi. Dirmiya hannun nan ba zai fitar da ruwan ba daga cikin layin ruwa wanda yake tsarkakekke, wanda ya halatta a yi amfani da shi a cikin ibada. Kuma a daidai wannan gaba ta farko da yace fa ghasala yadayhi salatan, ya wanke hannayensa so uku, kasancewar wanke hannu a lokacin da mutum zai fara alwala so uku wannan sunna ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Amma idan bayan tashi daga bacci ne mutum zai yi alwala, to anan wanke hannuwa so uku matsayin sa wajibi ne. Kamar yanda a hadisin da ya gabata mu yake cewa wa idza staiqaba ahadukum min nawmihi fala yaghmis yadahu fil ina hatta yaghsilaha thalatha fa innahu kukuma fa inna ahadakum la yadri ayna batat yadu. Manzon Allah yace idan dayan ku ya farka daga bacci, manzon Allah yace kada ya dirmi hannunsa a cikin makayi. Manzon Allah yace sai idan ya wanke hannun su uku. Micece illa? Manzon Allah yace domin dayan ku bai san inda hannun nashi ya kwana. Su da yawa mutun zai yi bacci amma hannunsa zai kwana a cikin wando. An gane ku? Takan iya yiwa hannun shi ya je wurin kazamta, to kuma idan ya dirmiya a cikin makayin me za a yi? Kenan ya najistar da ruwan. Don haka idan mutun ya tashi daga bacci, idan zai yi arwalla, wanke hannuwa su uku a wannan arwalla matsayin sa wajibi ne. Amma idan ba daga bacci bane ba, wanke hannuwa su uku kafin shigar da su cikin makayin arwalla matsayin sa sunna ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, kamar yanda a wannan hadisi da hadisin da ya gabata na Usman shine yace da ya shigar da hannunsa a cikin makayin, fa mada mada wastanshaka wastanthara thalatha, ya kurkura bakin sa sannan ya shaka ya shatar sai da ya su uku. Kamar yaya? Ma'ana da ya dauko ruwa a hannunsa na dama sai ya gumsa, da ya gumsa sai ya kurkura ya furzas, sauran da ya rage a hannun shi sai ya shaka a hanci, kenan sau daya. Sannan ya sake yin haka karo na biyu, da ya dauko ya gumsa ya kurkura ya zubda, sauran da ya rage a hannun sai ya shaka, sai da ya maimaita sau uku. Wanda kamar yanda bayani ya gabata, wannan shine ake kiran shi alwaslu, sadar da kurkurar baki da shagaruwa. Wanda sadar wannan ita ce sunna tabbatacciya ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Akwai hadisi wanda ke bada ma'anar al-qasl, ma'ana kurkure baki su uku daban, shagaruwa su uku daban, illa kasancewar hadisin bai inganta ba, don haka ba zai zama hujja ba. Hadisi ne wanda yake dhaifi. Iya abin da ya inganta shine al-wasl. Sannan kar mu manta kurkure baki da shaka ruwa matsayin su a cikin arwalla wajibi ne, saboda bayani ya gabata alfam wal anfu minar ras. An gane ko? Ko kuma mu ce minal washi, wato baki da hanci gaba ɗayan su suna daga cikin jimillar fuska, wanda Ubangiji ta'ala ya umarci mu cewa mu wanke ta a duk lokacin da muka tashi zuwa sallah, mu wanke ta so uku. Ma'ana kamar yanda manzon shi ya bayyana mana, shine Ubangiji ta'ala ya ce ya ayyuhallazina amanu idza kuntum ila salati faghsilu wujuhakum, وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. Don haka kuma hadisi ya inganta daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, umarni ne manzon Allah yake cewa idan dayan ku zai yi arwalla, manzon Allah yace ya kurkura bakinsa sannan kuma ya shaka ruwa. Shi kurkura baki da shaka ruwa sunna ne kai gaya, matukar mutum baya azumi. Idan kana azumi ba a buƙatar ka kai matuka, amma matukar baka azumi to so ake ka kurkura da kyau sannan kuma ka shaka ruwa da kyau, kamar yanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake faɗa ga sahabinsa Laqit ibn Sabira. Manzon Allah yake ce masa, yake cewa idza tawaddata, yake cewa fa asbigil wudu'a, sai yake cewa wa khallil bainal asabi, sai yace wa balig fil istinshaq illa an takuna sa'ima. Manzon Allah yace masa asbigil wudu'a, manzon Allah yace masa ka cika arwalla, ma'ana ka kyautata ta. Sai yace masa wa khallil bainal asabi, ka tsatsihi tsakanin yatsotsinka, ba bambanci tsakanin na hannu da na kafa. Sai manzon Allah yace masa wa balig fil istinshaq, ka kai matuka a wajen shaka ruwa. Manzon Allah yace masa illa an takuna sa'ima, sai dai idan ka kasance kana azumi to ba a buƙatar ka kai gaya. Shi ne sai yake cewa salatan bi salati garafat, ko kuma bi salati gurfat, ma'ana da kamfatar ruwa su uku, ma'ana Abdullahi ibn Zaid ibn Asim, ma'ana ya kurkura baki ya shaka. Kenan kaga anan ɗauko ruwan su uku ne, ba su shida ba. Don haka wannan shi ne sunna tabbatacciya daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Sannan sai yace kuma a dakala ya dahu fi tauri fa ghasala wajhahu salasa, sannan sai ya shigar da hannunsa a cikin kokon ya ɗauko ruwa fa ghasala wajhahu salasa, ya wanke fuskarsa su uku. Kamar yadda bayani ya gabata, ita fuska farkonta shine mazirar gashin kai na al'ada, karshenta ga tsawo shine zuwa karshen haba. Idan mutum yana da gemu kenan, karshen gemanyar shi shine karshen fuska. Faɗin fuska shine daga wannan kunne na dama zuwa kunne wanda yake na hagu. Dole ne mutum ya bibiye abin da yake tsakankanin nan ya wanke shi da kyau. Amma su da yawa zaka gani dan jahiltar yanda arwalla take, idan mutum yana wanke fuska zaka ga kawai ruwan arwalla ya tsaya anan, bai iso ba daidai bakin kunninsa, ko kuma kasan haba mutum ba zai sanya ruwa wato ya wanke ba. Dan haka wannan wajibi ne, dole sai mutum ya wanke daga wannan kunni na dama zuwa kunni na hagu, daga matsarar gashin kai na al'ada, ma'ana inda aka san cewa ga inda gashin kai yake zuruwa, kenan bai san koshi wannan wato ya fita daga cikin wannan, ba maganar cewa daga inda gashi ya tsaya a tsakiyar kanshi cewa daga nan zai faru. Shine yace karshe kuma shine wato izuwa haba. Shine yace sai ya shigar da hannunsa a cikin makayi ya ɗauko ruwa ya wanke fuska su uku. Thumma adkhala yadahu fi tawr, sannan sai ya shigar da hannunsa a cikin makayin ya ɗauko ruwa fa ghasala huma marrataini ila al-mirfaqai, ya wanke hannuwansa dama da hauni wato su biyu, ma'ana ya wanke hannun dama zuwa kusurwa ya wanke su biyu, sannan hannun hagun shi ma ya wanke shi zuwa kusurwa su biyu. Me ake cewa kusurwa a Hausa? Shine gwiwar hannu. An gane ku?
Na'am.
Ila anan kuma kamar yanda bayani ya gabata, ma'anar ta shine ma'a, kamar yanda Ubangiji Ta'ala ke cewa wala ta'kulu amwalahum ila amwalikum, ila anan bi ma'ana ma'a. Don haka jumhurin malamai, an gane ko, jumhurin malamai sun tafi akan cewa iya abin da yake wajibi dole sai mutum ya shigar da gwiwar hannu a wajen wankewa. Thumma adkhala yadayhi, sannan kuma sai ya shigar da hannayen nasa gaba daya a cikin makayin. Kenan wannan idan makayi ne wanda yake budadde, mutum sai ya durmiya hannuwansa a cikin makayin ba tare da ya dauko ruwa ba, sannan sai ya shafi kai. Idan ku misali buta ce kake yi da ita, idan ka zubo ruwan a hannun dama, kenan sai ka zuba shi a hannun hagun gaba daya da dama da hauni, kowanne ya jika. an gane ku sannan da shine zaka shafi kai shine yake cewa kuma adkhala yadayhi sannan ya shigar hannayensa a cikin makayin ba tare da ya dauko ruwa ba amma ya shigar da su ne domin ya jika su fa masaha bihi ma ra'sa wato abdullahi ibn zaid ibn asim sai ya shafi kansa yaya ya shafi kan shi ne sai ya ce fa aqbala bihi ma wa adbara marratan wahida yayi gaba da su yayi baya da su su ditak anan zamu fa'idanci cewa shafar kai su ditak ake yi kamar yanda malamai suka rijayar da haka shine sunna tabbatacciya ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam thumma ghasala rijlaihi ila al-ka'bayn sannan sai ya wanke kafafuwansa zuwa tare da idanunsa ila anan ita ma bi ma'ana ma'ana ya shigar da idanunsa a wajen wankewa me ake cewa idan sau wato shine wasu kasusuwa da suke dullowa a gefin kubri a mahada ta tsakanin kubri da wato diddige karon wanta ya gabata a hadisin Usman Allah ya kara masa yadda hadisin Humran wanda Usman Allah ya kara masa yadda ya nuna mana yanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake arwalla a wannan hadisi so nawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya wanke kafar dama so uku ta hagun ita ma so uku amma a wannan riwaya babu bayanin adadin gayen da ya wanke wannan kafa kawai illa ya wanke kafar dama zuwa idanun sau sannan kuma ya wanke kafa wadda take ta hagu sannan sai yake ce a wata riwaya yake cewa bada abi muqaddami ra'sihi hatta zahaba bihi ma ila kafa thumma raddahuma hatta raja'a ila al-makan alladhi bada'a min wato Abdullahi ibn Zaid ibn Asim lokacin da zai shafi kansa ya fara da magabacin kan ma'ana daga nan kenan kusan gaban gushin sa daidai kenan matsarar gashin kai na al'ada kenan dan haka shi mai sanko idan zai shafi kai ba zai ce ba daga can daidai gashin shi zai sha ba a sai ya zo daidai inda an tabbata a al'adance ga inda gashi yake tsuruwa to ta nan ya fara sai da ya tafi da hannayen nasa gaba daya zuwa keya kuma raddahuma sannan ya dawo da hannuwan hatta raja'a ila al-makanin ladhi bada'a min sai da ya dawo da su zuwa wurin da ya fara in ba dan wannan riwaya ba bayan da za a yi mu gane a wacce riwaya cewa fa aqbala bihi ma wa adbara marratan wahida to amma wannan riwaya sai ta nuna mana cewa ga ta inda ya fara don haka wasu malamai da suka kallo wannan riwaya sai suka ce daga nan ya fara daga kiya ya shafi kan sai da yazo gaba sannan kuma ya maida su an gane ku to don haka shine anan yace ya fara da magabacin kansa sai da ya tafi da hannayen har zuwa kiyar shi sannan ya dawo da su sai da ya kawo wurin da ya fara to dan haka kasancewar wannan kuma dalili ne wanda ke nuna mana ashe shafar wani bangare na kai baiye wadatarwa dole ne mutum ya shafi kansa gaba daya kamar yanda anan ba'un malamai suka ce abinda take fa'idantarwa shine al-ilsaq sabani ga malaman Hanafiya da suka tafi akan cewa abinda take fa'idantarwa shine at-tabi'ir su a iya abinda malaman Hanafiya suka tafi da ya tsabi inda zaka shafi wani bangaren kanka shikenan ka ba da iya abinda yake kanka illa kasancewar malaman luga sun bincika irin su al-imam Sibawayhi babu inda aka samu ba'un a yari wanda yake na larauci tana fa'idantar da shari iya abinda take fa'idantarwa kamar yanda yake a cikin wannan aya da Allah ya ce wamsahu bi ru'usikum wato shine al-insan kenan ka damfara hannuwanka da gashin kanka ka shafi ka rungumi kan gaba daya tun daga nan ka shafa sai ka kai kiyaye sannan ka dawo da su shine anan muka yi fadakarwa dangane da jahilci na wasu daga cikin jama'a wanda zaka ga mutum wai shi kawai famar da yake wai sai ruwa ya taba kokuwar kanshi zaka ga yama ya tsotsi haka a tsakiyar kan haka zai yi shafa ba wanda ya tilasa maka cewa sai ruwa ya taba kokuwar kanka shin gashin nawa ne shi ma kanka ne iya abinda ake bukata ka rungumi kan daga nan magabacin sai ka kai baya sannan ka dawo da shi shine a wata riwaya yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo mana sai muka fito masa da ruwa a cikin wato wani koko min sufur in ma kace min sufur kama sadun kin bamma ko kuma kai masa wasali kasa illa kasancewar yi masa rufa'a yafi shahara a yare wanda yake na Larauci kace min sufur abinda ake cewa as-sufur wato shine abu wanda yake rawaye rawaya karfi wanda yake na tagulla illa kasancewar irin kan famfo shine ake nufi domin duk a cikin jan karfi babu fiyayyen karfi sama da shi wannan kuma shine yake nuna mana halaccin ashe duk wani makayi ya halatta mutum yayi arwalla a cikin sa illa wanda shari'a kawai ta taka mana burki shine wato makayi wanda yake na zinari ko na azurfa malamai suka hada na uku shine wanda yake na kwaci wanda ba haƙƙin ka bane zalunci ne aka yi aka kwata to wannan duka malamai sun zana su a layin wanda baya halatta ayi arwalla da su ko wanka wanda yake na ibada kamar yanda Hafizul Hakami Allah ya ji kansa yake cewa yasihu fi kulli ina'in qahiri bil asli wan nass sahih wahiri wa hal yasihu fi inal naqadaini muhtamal fihi ala qawlaini wa hadruhu fil aqli washarabi wa bahsuhu awladi zakal babi dan haka duk wani makayi ya halatta kai arwalla in dai ba na zinare bane kuma ba na azurfa bane sannan kuma ba na kwaci bane dan haka anan yace a cikin makayi wanda yake na tagulla muka fito ma da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ruwa wato yayi arwalla bayani ya gabata akan shi yau zamu tashi hadisin Aisha qala al-musannif rahimahullahu ta'ala ana Aisha radiyallahu anha annaha qalat كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم في تنوؤه وترجله وظهوره وفي شأنه كله عائشة ما ترمن زان الله صلى الله عليه وسلم الله إكرام تيدا كي تيوا من زان الله صلى الله عليه وسلم يا كسنجي يعجبه التيمم في تنوؤه damantawa a wajen sanya takalman sa wata rajulihi wato da sarce kansa waduhurihi da sarkin sa ko anan ya hada wanka ya hada arwalla gaba daya sai tace na kayatar ramzan Allah sallallahu alaihi wasallam wa fi sha'anihi kulli haka nan a cikin lamarin sa gaba daya lafazin at-tayammun shine al-bad'u bil yamin kenan farawa da dama wanda a Hausa muke cewa damantawa in kaji an ce damantawa kenan farawa da dama shine Aisha take cewa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yu'jibuhu at-tayammun tace damantawa ya zamanto na kayatar ramzan Allah sallallahu alaihi wasallam fita na kulihi game da sanya takalman sa wannan ma huzun ne minan na'al an'al takalmi at-tanawul sanya takalmi wata rajulihi wato da sarce kansa waduhurihi da sarkin sa sai tace wa fi sha'anihi kulli hakanan cikin lamarin sa gaba ɗaya wannan kenan at-ta'mim ba'da at-taksis bayan ta ce a wajen sanya takalma da sarce kai da kuma sarkin sa sai tace kai a cikin lamarin sa gaba daya wato farawa da dama na kayatar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kasancewar anan kaida malamai suka ce dukkan wani abu wanda zai kasance min babi takrimi wa zina ta hanya wanda take ta girmamawa da ado to iya abinda ake bukata mumini ya gabatar da dama duk abin da ya kasance sabanin haka ba hanya bace ta girmamawa ba ta ado ba to abin da ake bukata ka gabatar da hago yanzu misali idan ka dauki sanya tufafi riga ko wando shin menene matsayin sa wannan ado ne don haka idan zaka sanya wando iya abin da ake bukata ka fara sanya kafar dama kafin ta hago haka idan zaka sanya riga hannun dama shi ake bukatar ka fara sanyawa kafin hannu wanda yake na hagu haka idan ka dauki takalma an gane ku ko kufi ko susuji ko menene zaka sa kafar dama ake bukatar mumini ya gabatar kafin hagu haka idan zaka shiga masallaci da kafar dama ake shiga. Haka idan zaka yi aswaki bangaren haƙuranka na dama, shi ake buƙatar ka fara gudewa kafin hagu. Haka lokacin da zaka yanke farce ko za a yanke maka, to hannun dama ya dace a fara yankewa, domin yanke farce wato ado ne a gusar da dukkan wata kazanta. Haka lokacin da mace za ta sanya kwalli, iya abinda ake bukata ta fara sa idan dama kafin ido wanda yake na hagu. Haka lokacin da za ka sarce kanka, sai ka fara sarce bangaren dama kafin hagu. Haka lokacin da mutum zai gusar da gashi wanda yake na hamata, hammatar dama ita ake gabatarwa kafin hagu. Haka lokacin da za a maka aski, bangaren dama ake fara askewa kafin hagun, kamar yadda nassi ne ma a bayyane daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akan haka. Haka sallama daga cikin sallah, yaya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake, sai yayi sallama a bangaren sa na dama, sannan ya juya hagun yayi. Haka kasancewar dukkan wasu gabaabuwa na tsarki a cikin alwala ko wanka, abinda ake bukata a fara wanke bangaren dama kafin na hagu. Don haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa idza tawaddatum fawda'u bi mayaminikum, idan za ku yi arwalla, manzon Allah yace ku fara wanke dama kafin hagu. Haka lokacin da mutum zai fito daga cikin bandaki, to kafar dama ake bukatar mutum ya gabatar da ita kafin ta hagu. Haka lokacin da mutum zai ci wani abinci, an gane ko menene zaka ci kai daidai da gurin da zaka tamna, to da hannun dama ake bukata, domin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya haramta mana ci ko sha wato da hannu wanda yake na hagu, dan karmi kamantacce ne da shaytani. Haka kasancewar idan za a hada hannu, za a yi musafaha, hannun dama ake badawa ba na hagu ba. Haka lokacin da za a sumbanci wannan Alhajarul Aswad, lokacin da wuri yayi ya mutsi, baka samu ba yanda zaka suka kanka ka sumbanci wannan dutse wanda a Hausa ake kiran shi shan nono, to sai aka nuna mana cewa zaka dora hannunka, in ka dora hannunka sannan ka sumbanci hannun, to anan idan zaka dora hannun na dama zaka dora ba na hagun ba, idan ka dora hannun na dama sannan kuma ka sumbanci shi. To dan haka hakanan in ka zo kwanciya, yaya aka nuna mana akan bangare wanda yake na dama akan shi zaka kwanta. Wannan dai a takaice ka'ida ce malamai suka aje, duk wani abu wanda yake ta hanya ta girmamawa da ado, to iya abinda ake bukata sai a gabatar da dama. Idan ka dauki kasancewar abubuwa wanda suke sabanin haka wanda yake na kazamta da kaskanci, to wannan shine ake gabatar da wato hagu. Kamar yadda in zaka shiga ban daki, iya abinda ake bukata sai ka gabatar da kafar hagun kafin ta dama. Me yasa? Saboda wurin kazamta ne zaka shiga. Haka lokacin da zaka fito daga cikin masallaci, to iya abinda za a yi sai ka gabatar da kafar hagun kafin ta dama. Haka lokacin da zaka fita daga cikin gidanka, kafar hagun kake gabatowa kafin dama. Haka lokacin da mutum zai haje majina, ba a sanya hannun dama, hannun hagun zaka sanya. Haka lokacin da mutum zai yi tsarki, ma'ana zai wanke bawali ko bayan gari, to abinda ake bukata mutum ya sanya hannun hagun, domin hani ne ma daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kar mutum yayi tsarki da hannu wanda yake na dama, domin gusar da kazanta ne. Haka lokacin da mutum zai fitar da tufafinsa, to abinda ake bukata ya fara fitar da hannun hagun kafin kenan hannun dama. Haka lokacin da zaka fitar da wandonka, kafar hagun kake fara fitarwa kafin ta wannan dama. To dan haka kasancewar kenan wannan ka'ida ce, kuma kamar yadda nassi ne a bayyane daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, idan zai fitar da takalmansa, kafar hagun manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake fara huddawa kafin ta dama. Amma idan zai sanya takalmin kafar dama, manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake fara sawa. To dan haka anan Aisha take cewa damantawa ta zamanto na kayatar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a wajen sanya takalma, haka nan a wajen sarce kai, haka nan a cikin tsarkin sa, sai tace wa fi sha'anihi kullihi, haka nan a cikin lamurransa gaba daya. Wannan kuma siga abinda take fa'idantar da mu dawwama da yawaitawa, wanda ka'ida ce ta malaman tafsiri suka ce sigatul mudari'i ba'da lafzati kana tadullu ala al-kasra wal mudawama, duk lokacin da za a samu fi'ilul mudari ya zo bayan lafazin kana abinda yake nunawa dawwama da yawaitawa ma'ana haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi dawwama iya alakar wannan hadisi da wannan babi kasancewar babi ne littafi ne muke ciki wanda yake na tsarki kenan don haka iya abinda ake bukata a cikin arwalla sai ka wanke gaba ta dama kafin ka wanke kafa gaba ta hagu wannan sunna ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to menene matsayin arwallar da mutum ya fara wanke hagun kafin dama tambaya menene matsayin arwallar da mutum ya gabatar da hagun kafin dama na'am na'am arwalla ce ingantacciya illa kasancewar ya saba ma sunna an gane ku domin damantawar sunna ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba wajibi bane illa kasancewar ya saba ma sunna alhadithul hadi ashar an nu'aymi lil mujmir an abi hurairah radiyallahu anhu an nabi sallallahu alaihi wasallama annahu qala إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا مهجلين من آثار الوضوء فمن استطاع منكم أن يؤيل غرته فليفعل وفي لفظ مسلم رأيت أبا هريرة رضي الله عنه يتوضأ فغسل وجهه ويديه حتى كاد يبلغ المنكبين ثم غسل رجليه حتى رفع إلى الساقين ثم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا مهجلين من آثار الوضوء فمن استطاع منكم أن يؤيل غرته وتهجيله فليفعل وفي لفظ لمسلم سمعت خليلي صلى الله عليه وسلم يقول تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء wato Nu'aym al-Mujmir shine Nu'aym ibn Abdullah Abu Abdullah al-Mujmir al-Qurashi Maula Umar radiyallahu anhu aw naqulu rahimahullah wato shi Nu'aym an masa wannan laqabi al-Mujmir kamar yanda mahaifinsa Abdullah shi ma ana masa wannan laqabi al-Mujmir an ciro shi ne daga at-Tajmir me yasa saboda aikin mahaifinsa da shi da ya biyo baya shine sanya turaren wuta a masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan aka ce al-mujmir shine mutumin da yake sanya turaren wuta wannan ko ba karamin aiki bane saboda babban babu aikin da ya wuce hidimar dakin Allah wanda kar mu manta hadisi ya gabata a darasin mu na bulugul maram wanda ke nuna mana fadala ta hidimar masallaci to shi Nu'aym shine yake cewa Abu Huraira Allah ya kara masa yadda ya rawaito daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah yake cewa inna ummati yud'auna yawmal qiyamati ghurran muhajjalina min atharil wudu lalle al ummata a ranar kiyama za a kiraye su a wani lokaci domin lissafa musu ayyuka domin kowace al'umma za a kiraye ta an gane ko ta zo ta karbi littafin ta kuma a auna iya menene aikin ta kamar yanda Ubangiji ta'ala yake cewa watara kullu ummatin jafiya kullu ummatin tud'a ila kitabiha illa kasancewar anan wace al'umma ake nihi ita ce ummatul ijaba domin al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da al'ummun manzannin da suka wuce al'umma dai kashi biyu ce akwai ummatul da'awa sannan akwai ummatul ijaba idan ka dauki matsayin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama tun ran da Allah ya turo shi a matsayin manzo har zuwa kiyama gaba daya da mu'minai da kafirai za a lissafa su a cikin al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam gaba daya me ake kiran su ummatul da'wa wanda Allah ya turo shi a matsayin manzo domin ya kiraye su zuwa kadaita shi a cikin ibada to amma waɗanda suka amsa masa wannan ita ce al'ummar sa ta hakika ana kiranta ummatul ijaba na'am to wannan al'umma ita ce za a kiraye ta a ranar kiyama da wannan lakabi Allah ya sanya mu a cikin su shine yace inna ummati yud'auna yawmal kiyama lalle al'umma ta manzon Allah yace za a kiraye su a ranar kiyama ghurran masu farar fuska muhajjalin masu farin kafa ko kuma mu ce masu wato shine masu farin fuska da farar kafa kenan kamar yanda a Hausa ake cewa doki mai arwalla shi lafazin gurran jami'i ne na agar idan aka ce al-agar mutum wanda yake mai farar fuska kamar misali so da yawa a cikin dawakai zaka samu doki yana da farar fuska lafazin muhajjalin ma'kuzun ne min at-tahjil idan aka ce at-tahjil farin kafa da ake samu game da dawakai to haka al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama a ranar kiyama al'ummar da suka karba masa kira to za su tashi suna da wato fari biyar ma'ana farar fuska sannan kuma da farin kafa shine sai yace min athar yudu wato asanadiyar gurabu wadanda suke na arwalla fuska da muke wankewa a cikin arwalla da hannuwa da kafafu wato haka zamu tashi da wannan alama a ranar kiyama wannan alama kuma take banta ne da al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ita kadai da ita ne za a gane wannan al'umma a gobe kiyama kamar yanda hadisi yana cikin sahihu muslim Abu Huraira Allah ya kara masa yadda yake cewa wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya shiga makabarta ta baki'a manzon Allah sai yake cewa assalamu alaikum dar qaumin mu'minin wa inna insha Allah bikum lahiqun bayan manzon Allah ya yi sallama sai yake cewa wadidtu anna qad ra'ayna ikhwanana manzon Allah ya ce nayi guri ina ma a ce wato mun ga ƴan uwan mu sahabbai sai suka ce alasna ikhwanaka ya rasulullah ya manzon Allah shi yanzu mu ba ƴan uwanka bane ba manzon Allah sai yace bal antum ashabi yace matsayin ku ya wuce ƴan uwantaka ku sahabbai na ne sai manzon Allah yace wa ikhwanuna alladhina lam ya'tu ba'd ƴan uwan mu manzon Allah yace su ne wanda a yanzu ba su zo ba amma nan gaba za su zo sahabbai suka ce kaifa ta'rifu man lam ya'ti ba'd ya rasulullah yaya zaka gane mutumin da bai zo ba a yanzu sai dai nan gaba ta yaya zaka gane shi manzo Allah sai yake cewa ku bani labari mutum ne yake da doki mai arwalla ma'ana mai farin goshi sannan ga farin kafa kuwa a tsakankanin garken dawakai waɗanda suke bakake lut manzo Allah yace ala ya'rifu khaylahu shin ba zai gane dokinsa ba suka ce kwarai ya manzon Allah ai duk mutumin da yake da doki mai farin goshi ga farin kafa aka jefa shi a cikin garke na bakaken dawakai daga nesa zai iya bambanta doke shi manzon Allah sai yace to fa innahum ya'tuna yawmal qiyamati ghurran muhajjalina min atharil wudu manzon Allah yace dan haka ƴan uwana ma'ana mu'minai waɗanda za su yi imani da ni ba su ganni ba manzon Allah yace alamar da zan gane su da ita a ranar kiyama cewa al'umma ta ce manzon Allah yace wannan fari biyar farin goshi da farin kafa kuwa manzon Allah yace ta haka zan gane su a ranar kiyama to dan haka kasancewar wannan kwa da zaran an tashi a fagen alkiyama haka al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama za ta kasance da wannan alama haka nan lokacin da za a je taukin da Allah ya tanada masa a falfajiya ta alkiyama da haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama zai gane al'ummarsa dan haka a cikin hadisin sai yace wa ana farakukum alal haw ko kuma wa ana farakukum alal haw manzon Allah yace ni zan gabace ku zuwa tauki duk wanda yazo daga cikin al'umma ta manzon Allah yace zan gane shi shine sai yake cewa famanista ba aminkum an yudila gurratahu falyafal sai yake cewa duk wanda ya samu dama daga cikin ku da zai tsawaita wato farin fuskarsa manzo Allah ya ce falyafan ma'ana ya aikata illa kasancewar wannan di jumla ba fadar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bace ma'ana wannan kalima ta karshe na famanista ba aminkum an yudila gurratahu falyafal malamai suka ce haza min kisi abi huraira ma'ana wannan daga cikin burgaminsa ne da jikarshi shine ya kara
an gane ko ana kiran shi mudraj kenan daman shi idraj in ma ya kasance a farkon hadisi kamar yanda wancan hadisi da ya gabata na wailul lil aqabi minan nar zaka samu a wata riwaya asbi gulwudu a wailul lil aqabi minan nar to fadar asbi gulwudu a wannan ba fadar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bace fada ce ta Abu Huraira haka kuma anan mun samu idraji kina a ƙarshen hadisin da yake cewa inna ummati yud'auna yawmal qiyamati ghurran muhajjalina min atharil wudu Abu Huraira sai ya ƙara sai ya ce fa man istaba'a minkum an yudila ghurratahu falyafal duk wanda ya samu iko daga cikin ku da zai tsawaye tafarfarin sa Abu Huraira yace to ya tsawaye ya aikata dan haka sai malam yazo da wannan lafazi na al-Imam Muslim wato Nu'aym al-Mujmir yake cewa naga Abu Huraira Allah ya kara masa yadda na arwalla fa ghassala wajhahu wa yadayhi ya wanke fuskar sa da hannuwansa lokacin da yazo wanke hannu yace hatta kada ya bulugal mankibai ya kusa yazo nan wajen kafada sai da yazo wajen hammata da yazo ya wanke hannu thumma ghassala rijlaihi hatta rafa'a ila saqai da yazo wanke kafa sai da ya dago sai da ya kawo har wajen kurfi wanda a wata riwaya lokacin da shi Abu Huraira yake wannan arwalla yana fake shi kadai to amma bai san ba Nu'aym yana ganin sa waiwayo wanda yake sai ya ganshi sai yake cewa shin kai ne anan sai yace kware yace wallahi da na san kana nan a tsaye da ba zai yi ba irin wannan arwalla sai yace to amma kar in barka haka nan wannan arwalla da kaga nayi na wanke hannu sai da na kawo wajen kafada kafa da na wanke sai da na kawo kubri yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama naji na fada najiya yana fadar cewa inna ummati yud'auna yawmal qiyamati ghurran muhajjalina min atharil wudu manzon Allah yace lalle al'ummata a ranar kiyama za a kiraye su masu fari biyar an gane ko ko kuma kace masu farar fuska da farin kafa min atharil wudu asanadiyar gurabu wadanda suke na arwalla faman istaba'a minkum an yudila ghurratahu wa tahjilahu falyafal duk wanda ya samu iko daga cikin ku da zai tsawaita wato gurrakin shi farin fuska da farin kafa to ya aikata a wani lafazi sai yake cewa sami'tu khalili sallallahu alaihi wa sallama yaqulu domin naji fadar naji masoyina manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama na fadar cewa tabulugu lihiyatu min almu'min haythu yablugu alwudu wato adam mumini na tsayawa iya inda arwallarsa ta tsaya dan haka ni ko ina son adona a gobe kiyama yayi tsawaita ma'ana yayaita dan haka na wanke hannu har izuwa kafada na wanke kafa har izuwa kubri
na'am
to dan haka kasancewar wannan hadisi yana ɗaya daga cikin hadisan da malamai suke lissafa shi dangane da fadala ta arwalla kuma wannan wata fadula ce wadda Allah yake banci al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wadda bai ba sauran al'ummu da suka gabata ita arwalla dai baki banta bace ga wannan al'umma al'ummun da suka wuce su ma suna arwalla an gane ku illa kasancewar ta inda muka bambanta da su wannan alama da Allah ya bamu wanda zamu tashi da ita a ranar kiyama ba wata al'umma da za ta tashi da wannan alama illa al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam don haka hafizul hakami Allah ya ji kansa a cikin manzumarsa mai suna as-subul sawiya yake cewa duhuruna shadurun minal imani mukaffirun sagairal isyani la siyama li kulli man qad salla min ba'dihi faridatan aw nafla isbabuhu fihi ala al-makarihi fadilatun udhma wa min atharihi alamatun wa ayyama alama li hadhihi al-ummati fil qiyama ay atharul ghurrati wa tahjili lahum khususan lam takun li jili fa hum ala zal wasfi yub'athuna wa inda wirdil hawdi yu'rafuna kafaka fi fadli dhuhuri kaunuhu la yaqbalu Allahu salatan dunahu والفضل في تجديده معصور حيث به تباع كل اجور to dan haka wannan hadisi ne yake nuna mana fadala ta arwalla dan haka malam yazo da shi a ƙarshen babin ya nuna mana cewa arwalla abu ce wanda take mai fadalar gaske gaya yanda al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama za ta tashi da wannan alama a gobe kiyama. Kuma a karkashin wannan hadisi za mu samu alama daga cikin alamomin da suke nuna gaskiyar manzanci na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, domin Allah ya nuna masa abubuwa waɗanda suke na gaibu wanda nan gaba za su wakana. Al'amarin da zai wakana ne a ranar kiyama, ho Allah ya nuna masa cewa ga yanda al'ummarsa za ta tashi. Don haka kuma wannan hadisi me yake nuna mana? Ana buƙatar mumini ya cika arwalla, ma'ana ya kyautata ta duk wani abu wanda yake na wajibi da na sunna da na mustahabi, mutum yayi kokari ya zo da shi, dan sai wanda ya kyautata arwalla zai tashi da wannan alama a gobe kiyama. To amma dangane da shi wannan gaba ta karshe da Abu Huraira yake cewa manistafa aminkum an yudila gurratahu wa tahjilahu falyafal, duk wanda ya samu dama daga cikin ku da zai tsawaita farfarinsa, Abu Huraira yace ya aikata. To dan haka jumhurin malamai da suka kalli wannan zahirin hadisi suka ce an so mutum wato ya tsawaita wajen wanke hannu da wanke kafa, illa kasancewar al-Imam Malik Allah ya ji kansa, kamar yanda riwaya ce daga al-Imam Ahmad, kuma shine iya abinda Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah Allah ya ji kansa ya zaba da almajirinsa Ibn al-Qayyim, ba a buƙatar mutum ya wuce iya ka'idar da shari'a ta yanke masa, saboda kasancewar wuce iya inda shari'a ta yanke babu wani dalili ingantacce daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama akan haka, tare da cewa wannan fada ce ta Abu Huraira ba ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, da yace kuma manistafa aminkum an yudila gurratahu wa tahjilahu falyafal, inda fadar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ce to zata zama hujja akan cewa ana buƙatar mumini ya tsawaita. Sannan kasancewar kuma ba a taba samu manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya wanke hannayensa wato ya wuce gwiwar hannu, ba a taba samu ya wanke kafa manzon Allah ya wuce idan sau, tare da cewa sahabban da suka rawaito yanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake arwalla sun wuce a lissafa, amma ba wanda ya taba nuna cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya wuce wannan ka'ida kamar yanda ya kance mana. Kuma ka'ida malamai suka ce to ai ita al-gurra a huska take kasancewa, idan ku kace a huska to ina za ka wanke? Sai dai ka wanke kan gaba daya, gane ku? Da yace fa manistafa aminkum an yudila gurratahu wa tahjilahu falyafal, kenan dai huska ita tsawaita za a yi, sai dai ka wanke kan gaba daya. To dan haka kasancewar dai iya abin da yake kauli mai rinjaye, iya bakin yanda aka kayyade maka hannu bakin gwiwar hannu kafa bakin idan sau, shine iya abin da ake bukata wato mu takaita akan shi. Lokaci ya zo sabon babi kuma kenan kunci takwas na me yake cewa
bai sane sabon mazana tsara sama kamar nan da aka ji al-qur'a wanda suka je ara kula su mara gari kuma aka kashe su, kenan ana ne mun harafin qur'ani ne san hada ce ko kuma yana
wai da aka ce wanda aka kashe a harbul murtaddi makarantan alqur'ani daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, kwarai sun haddace alqur'ani gaba ɗayan sa kusan mutum 70 ne suka samu shahada, kwarai wanda shine ma sababin abin da ya kai Abubakar Allah ya kara masa yadda ya shawarci Umar dangane da hada alqur'ani. Nan za mu dakata da fatan abinda muka faɗa daidai, Allah ya ba mu ladan kuskuren da muka yi, Allah ya gafarta mana. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.